This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 2441 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shirye namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban a shirinmu na wannan daren ranar Talata 3 ga watan Nuwamba. Za ku ji cewa shugaban majalisar dattawan Najeriya ya mika wa shugaba Muhammadu Buhari sunayen ministocin da majalisar ta tantance. To an ce wasu MPDP na fishi da mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya kan batun tantance Rotimi Amaechi a matsayin minista, amma wani sanata dan PDP ya ce
ba wani abu, ba laifi, ba magana, ba masalasa, muna tare har gobe ma.
To ko wace irin barazana dan jaridar da ya fallasa ta fargazar luwaki a wata makaranta a Kano ke fuskanta,
shi ba lalle a kawo karshe na
hasalima. Maudu'inmu na yau shine irin hadarin da yan jarida kan fuskanta a kira-kirayen da za ku yi bayan kun sha labaran duniya. Kamar kullun, lambar da za ku kira ita ce 2-0-2-0-5-5-6-5-5. Akwai mu kuma tafi da shirin wasanni a takaice. Yanzu kan a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wata na'urar tauraron dan adam din sojin Amurka ta gano wani tashin tiriri da ya auku a daidai lokacin da jirgin saman Rasha ya fadi a yankin Sinai a ƙarshen makon da ya gabata a Masar. Sai dai hukumomi sun ce har yanzu ba za a ce ga takamaiman abin da ya haddasa tashin, wato hatsarin ba, yayin da ake kore yiwuwar cewa wani makami mai linzami ne ya kakkabo jirgin wanda ya dare a sama ya kuma kashe dukkanin fasinjoji sama da 200 da ke cikin sa. Amma kwararru a Amurka sun ga kafofin yaɗa labarai cewa tirirrin da aka gani ka iya nuni da cewa akwai wani abu mummuna da ya faru a cikin jirgin. Sun ƙara da cewa ta iya yiwuwa bam ne ya tashi, ko kuma injin ɗin jirgin ne ya kama da wuta, ko wuta ce ta tashi a cikinsa, ko kuma ma faɗuwar sassan jirgin ƙasan ne, wato jirgin ne, ya haddasa tirirrin.
A yau Talata, kafafen yaɗa labaran ƙasar Turkiya sun ce hukumomi sun cafke wasu mutane 35. A wani samami da ya maida hankali kan wasu masu goyon bayan wani malami da ake zargi da yunkurin hamɓarar da gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan. Samaman, wanda aka kai shi a yankin yammacin birnin Izmir, na zuwa ne kwanaki biyu bayan da wasu masu kada ƙuri'a suka baiwa mafi yawan 'yan jam'iyyar AKP ta Erdogan ƙuri'unsu a zaben 'yan majalisar da aka yi. Kamfanin dillancin labaran ƙasar na Dogan ya ce 'yan sanda sun kai samami a wurare da dama domin cafke waɗanda ake zargi, ciki har da wasu 'yan, wato jami'an 'yan sanda da ke goyon bayan malamin, wato malamin Islaman nan da ke zaune a Amurka mai suna Fathullah Gulen.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani kwamitin majalisar dokokin Birtaniya ya fitar da wani rahoto a yau Talata wanda ya nuna cewa 'yan majalisun ƙasar ba za su goyi bayan faɗaɗa aikin kai hare-haren sama a Siriya ba, har sai gwamnatin Prime Minister David Cameron ta amsa wasu tambayoyi kan dokar da ta ba da kariyar yin hakan da kuma haɗarin da ke tattare da faɗaɗa hare-haren. Birtaniya ta kasance cikin dakarun haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta domin kai hare-haren sama a kan mayakan ISIS a Iraki. Sai dai Prime Minister Cameron ya gaza samun goyon bayan da zai bashi damar tura dakarun ƙasar zuwa, wato Siriya. Kwamitin da ke lura da harkokin wajen ƙasar Birtaniya a majalisar ya nuna mahimmancin mai da hankali kan neman mafita ga yakin na Siriya a siyasance, yana mai cewa shigar Birtaniya cikin yakin zai iya kawo cikas ga wannan yunkuri.
Dan siyasar nan da ake zargi da taimakawa wajen ingiza mamayar da Amurka ta yi wa ƙasar Iraki a shekarar 2003, wato Ahmad Chalabi, ya rasu yau Talata. 'Yan majalisu da kafar yaɗa labaran ƙasar sun ce Chalabi ya rasu ne a birnin Bagadaza yana mai shekaru 71, yayin da yake rike da mukamin shugaban kwamitin da ke kula da kudade a majalisar dokokin kasar. Ya kwashe mafi yawan rayuwarsa ne a kasar Burtaniya da Amurka, inda ya samu digiri na biyu da kuma digirin digirgir. Mutane da dama na alakanta zamansa a Amurka da mamaye Iraki da Amurka ta yi, wanda ya yi sanadin hamar da gwamnatin Saddam Hussein. Mr. Chalabi shi ne wanda ya baiwa Amurka bayanin sirrin cewa Iraki na da makaman kari dangi, sai dai kuma kimarsa ta fadi a idon mutane da dama bayan da aka gano Irakin bata da makaman. Labaran duniya aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji, shugaban majalisar dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki ya mika ma shugaba Muhammadu Buhari sunayen ministocin da majalisar ta tantance. Wakilinmu a fadar shugaban Najeriya da ke Abuja Umar Faruk Musa ya ci gaba da cewa,
to, sai dai cece kuce yana ci gaba da hayyafa a cikin ƙasa Najeriya dangane da bayanin da ya fito daga fadar gwamnati cewa akwai waɗansu ministocin da ministoci ne kawai za a ba su, amma ba su da ma'aikatu da za su yi aiki kamar yadda aka saba. Akan haka ne na tuntuɓi Malam Garba Shehu, kakakin fadar gwamnati, domin in ji ƙarin bayani akan ko shugaba Muhammadu Buhari ya ƙara jaddada wani matsayi ko ya ƙara haske dangane da wannan bayanan da al'umma suka sani a yanzu, inda yake cewa,
bayani da shugaban kasa yi a lokacin da ya karbi wannan rahoto daga shugaban majalisar dattijai na Najeriya, Sanata Bukola Saraki, tabbas ya jaddada cewa babu kuskure a can wannan magana da aka ce yayi a baya, cewa wasu a cikin ministocin nan ba za a ba su office ba.
Amma baka ganin cewa kamar wannan ya saba ko zai saba kundin tsarin mulkin kasa, wanda bai ce a naɗa minista ya zama kamar Papa Lolo ba, ya kamata a ce an ba shi aikin yi?
Ina tabbatar maka cewa duk abinda shugaban kasa zai zama yana kan turba ta kan tsarin mulki na Najeriya.
Malam Garba Shehu kenan, kakakin shugaba Muhammadu Buhari, a tattaunawa da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya kuma ƙwararren lawyer kuma masani sha'anin shari'a a Najeriya, wato Professor Awolu Yadudu, ya yi min ƙarin haske akan irin watakila takaddama da za a iya samu tsakanin wannan tsarin da shugaba Muhammadu Buhari zai iya gabatarwa da kuma abin da kundin tsarin mulkin Najeriya yake cewa kamar haka.
A al'ada, wata ministry din babba ce, akan kasa aikinta wajen kashi uku, saboda haka za a iya cewa ga minista, sannan kuma ga minista karamin minista kamar yadda aka saba, ba kuma kansa bane faro. Duk akan samu wato ma'aikatu ne wanda suke suna da girma, akan wato aikin su ba abin ma minista guda ɗaya akan raba shi. Za a iya naɗa minista a ce minista mai aiki a shi ofishin shugaban kasa, kaga shikenan, ba wata ma'aikata da aka sani, ko kuma minista mai aiki na musamman. Kaga an yi wannan Kabiru Turaki kwanaki, ba abin da ya ba kenan.
To, a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. To, yayin da aka mika sunayen ministoci ga shugaba Buhari, ana ci gaba da raɗe-raɗin cewa an samu baraka a jam'iyyar PDP sanadiyar wasu abubuwan da suka faru lokacin tantance ministocin. Madina Dauda, gare ki.
Alamun haka ya bayyana ne a lokacin da MPDP suka fice daga zauren majalisar, a bisa dalilan cewa su ba za su amince da Rotimi Chibike Amechi a matsayin minista ba. Amma mataimakin shugaban majalisar dattawa Ike Ekweremadu bai bi 'ya'yan jam'iyyar PDP din ba. Shi kaɗai yake zaune a zauren majalisar a lokacin da 'ya'yan jam'iyyar APC masu rinjaye suka yi amfani da ƙarfin ikonsu suka amince da Rotimi Chibike Amechi. To, wannan yana nufin cewa babu wata adawa kenan a majalisar dattawan, ganin cewa Ike Ekweremadu ya kamata ya zama jagora ga jam'iyyar PDP, amma kuma bai nuna alamun haka ba. Tambayar kenan da na yi wa Mawa Ohuwabunwa, PDP daga jihar Abia.
To, ya zama presiding officer, kamar senior president, deputy senior president, su presiding officers. So, by that extent, ba su da party in the right sense as a presiding officer. Ba zai bi mu bai, in ya bi mu zai losing seat na shi as a presiding officer. Muna tare har da senior president, muna tare da shi. Ba wani abu, ba laifi, ba magana, ba masalasa, muna tare. Har gobe ma.
akwai haduwan kai a Senate
yasa sai akwai haduwan kai so sai aje akwai haduwan kai ba damuwa
amma shi ma dan APC daga jihar Kebbi Bala Ibn na Allah yace alamu ne na hadin kai domin a yi wa kasa aiki
kalubalanta a siyasa an yarda da shi amma kamar yadda ita demokradiya ta yarda da shi shine a lokacin da aka yi bisa ga dokokin majalisa an samu lambobin senator da suka kai kiyashin da doka ta yarda da cewa in sun zauna suna exalted da abu to abin da nake son faɗa miki shine ko da muka yi wannan abu mu wajen 47 ne a cikin majalisa banda shi senate president kenan kuma in ana counting wannan ana counting har da shi senate president kinga mun koma 48 majalisar dita da cidawa mu 109 ne saboda haka idan aka iya zartar da wannan duk da wannan kalubalanta a doka muna bisa kan ka'ida kuma an yarda da wannan
abin jira a gani shine yadda majalisar dattawa za ta yi aiki akan dokar kasafin kuɗi da ake jira daga fadar shugaban kasa nan ba da dadewa ba Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina To kamar yadda watakila kuka sani yau fa take ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don karrama ƴan jarida ganin irin haɗarurrukan da aikin su ke tattare da su wannan na faruwa ne kuwa a daidai lokacin da wani ɗan jaridar gidan Radio Freedom da ke Kano mai suna Nasiru Salisu Zango wanda ya fallasa zargin ayyukan luwaɗi a makarantar kwana ta Hassan Gwarzo da ke Kanon ke fuskantar barazana don haka abokiyar aikin mu Halima Jimrau ta tambaye shi kan wannan barazanar sai ya ce
eh gaskiya ne kuma har kwanaki biyu da suka gabata ma a makarantar nan an yi wani gagarumin taro akwai mutane biyu da suka miƙe suka yi bayanin cewa lalle a kawo ƙarshe na akwai wata ta halarci taron kuma sai zama abokiyar aiki na ce za ma ta kawo min hoton bidiyo da na audio na wannan taro da aka yi da waɗannan kalamai to kafin nan ma mun yi wani labari ne ranar Laraba washe gari Alhamis da sassafe wajen karfe 6 da wasu mintuna mutane uku sun zo gidana da fara dai sun yi barazanar cewa su yan sanda ne sai suka ce to in har na ci gaba da yi musu gaddama ban aje labari ba to duk abin da ya samu gare ni ni ne na sowa kaina da kuɗina karshe ma da na nemi to ina ashe da su ta ɗan sanda sai suka tafi sai ka ce kuma in jira su za su dawo wannan ita ce barazanar da ta babba tunda sun zo har gida ne sun ishe ni sai kuma waccan wacce ta faru a gurin taron da aka yi a makaranta. To duk da dai wannan ba zai hana ni gabatar da aiki ba, amma dai dole na dan caccanza wasu abubuwan da nake na rayuwa wanda na saba yi, kamar na ajiye motata da aka sani da ita kusan wani lokacin na kana ma fi yin yawo a ƙasa, kamar yanzu ma nan inda na zuwa ƙasa na zo. Sannan kuma wasu lokutan inda nake zuwa bana zuwa gaskiya. Sannan ban fiye kaiwa dare a waje ba, ko da na kai dare a office, to ina kan yi dabaru ne kafin na taho gida. Wannan dai yanzu shine halin da nake ciki.
Malam Nasiru, ganin girman wannan barazana shin ko ka tuntubi hukumomin tsaro na nan Kano ka sanar da su halin da ake ciki?
Eh, kai tsaye ban tuntube su ba, amma abin da na yi shi ne na tuntubi kakakirin da ɗan sandan jihar Kano sai kuma na sanar da ofis ɗinmu. To nake tunanin ofis ɗinmu ne kamata a ce sun tuntubi rundunar ƴan sanda kai tsaye, da na ta gudun kada na yi wa ofis ɗin namu riga malam masallaci. Yasa na jira ta daina ga matakin da za ta ɗauka, amma sun tabbatar min cewa babu wani abu in ci gaba da ɗaukar matakai na kiyaye kaina, to amma an ɗauki matakai kuma sun sanar da rundunar ƴan sanda.
Malam Nasiru, me ya kiranka da saƙonka zuwa ga sauran ƴan uwanka ƴan jarida da ko suna huskantar irin wannan barazana da kake huskanta musamman ganin cewa yau rana ce ta karrama ƴan jarida?
Ajiya Halima, kiran da zan ga ƴan uwana shine su ci gaba da jajircewa. Su tsaya kuma tsayin daka wajen gabatar da aikin su kan gaskiya da abin da mutum zai faɗa ya faɗi gaskiya ya ji tsoron Allah in dai kai haka to sai ya zama ma aikin jarida sai ya zama mana jihadi ko da ka mutu kana yi ma sai ka kasa mu sakamako fiye da wanda kake samu a zuciya rabu na ya zalla mai ba ni jarida in karanta in jarida ba su ta ba wanda ya dauke su ga ba mai fitiwa wani
Wa tsoro Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To kamar yadda muka ce yau maudu'inmu shine irin hadarin da ƴan jarida kan fuskanta. Shin sharri marasa gaskiya ne ko kuma yawan tone-tonen ɗan jarida? Kamar yadda muka ce ƴan jarida a fannin wato a faɗin duniyan nan ba a Najeriya kawai ba, kuma ba dangane da abin da ya shafi siyasa kawai ba, akan komai suka yi ƙoƙarin bayyana wa duniya halin da ake ciki. Amma sai kaga wasu hankalinsu ya tashi saboda dalilai daban-daban. Wasu na ganin ƴan jarida sun cika shishige, wasu kuma na ganin ai kokarin fallasa gaskiya suke. To muna son mu ji ra'ayinku, laifin ɗan jarida ne ko marasa gaskiya? Ga dukkanin alamu masu kiranmu na fuskantar matsaloli dangane da layukansu a kokarta dai idan aka kira a wani waje idan ba a samu shiga ba koko aka ji wayar tana da tangarda sai a matsa wani wajen daban watakila za a samu ingancin layi. Kamar yadda muka ce lambar da za mu a kira mu ita ce 202-205-2655. Wato maudu'in yau shine wato irin yadda ɗan jarida ke fuskantar hadari. Shin sharri marasa gaskiya ne ko kuma yawan tone-tonen ɗan jarida? Muna son mu ji ra'ayoyinku. Idan kun kira kun samu matsala dangane da layi, sai ku matsa wani waje watakila za ku sami ingancin layi. Muna son mu ji ra'ayinku dangane da wannan rana ta karrama ƴan jarida. Amma ba wai kawai so muke ku kira mu ku karrama ƴan jarida ba, so muke mu ji sahihin ra'ayin mutum. Mutum ya gaya mana abin da yake ganin shi ne ke na gaskiya. Ɗan jarida shi ke da laifi ko kuma marasa gaskiya da ba sa son a tona gaskiya, ko kuma watakila yawan tone-tonen da ɗan jarida ke yi? Muna son mu saurari ra'ayin. We'll be right back. Mun gode ma masu sauraron mu da wataƙila suka yi ta kokarin ganin sun kira suka samu tangardar waya mu ma nan daga dukkanin alamu ma wayar mu mun yi kokari dai mu ga me yake faruwa mun kasa gane kan abun wato dai matsala ce ta tangardar waya ga dukkanin alamu mun gode muku kar ku karwace ma wato wannan wato shirin mu na jin ra'ayinku nan gaba mun gode
wasanni a takaice Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau ne da nadin sabon coachin kasar Kamaru Alexander Bilenga wanda ofishin ministan kasar ta Kamaru ya bada sanarwar nadin sa a makon da ya gabata ya canji Volker Finke ne biyo bayan shan kashin da Lyon Indomptable na kasar Cameroon suka sha ga hannun Super Eagles na tarayyar Nigeria da ci uku da nema a matakin neman cancantar shiga rukunna na tankade da rereya na wasannin kollon kafa na kofin duniya na shekara 2018 wanda za su wakana kasar Russia ita ma jamhuriyar Niger ta rance da sai ta ga abinda zai hana mata kai a karo na farko a wannan matakin idan ko muka leka a kasar Turai yanzu haka ana can ana gogawa a wasannin club wanda so kasance zakaru a kasashen su kuma a rukuni na daya Shakhtar Donetsk tana gogawa da Malmo yayin da Real de Madrid take kapsawa da Paris Saint-Germain a rukuni na biyu kuma PSV Eindhoven tana gogawa da Wolfsburg ta kasar Jamus yayin da Manchester United ta Ingila take can tana kapsa da CSK Moscow ta Russia a group C kuma FC Astana ita ke darzawa da Atletico Madrid ta kasar Spain sai kuma Benfica ta Lisbon ta kasar Portugal tana can tana kasa diyan danya da ita da Galatasaray ta kasar Turkiya Haruna Mamman bako birnin kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanni a shanguriyar Niger
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka ilimin diyama ce nasara ce ga duk ilahirin al'umma kuma a duk shekara ɗaya da yamma ce tayi tana neman ilimi akwai hasashen cewa samun abun hannunta zai karu da kimanin kashi 10 zuwa 20 a cikin 100 kuma saboda haka akwai zaton cewa iyalanta da al'umma za su amfana da kimanin kashi 90 na arzikin nata ƴaƴan mace mai ilimi basu cika mutuwa kafin shekaru 5 ba idan aka kwatanta da ƴaƴan matan da bata samu ilimi ba kuma sun fi yiwuwar zuwa makaranta fiye da ƴaƴan wacce bata samu ilimi ba ƴaƴan mata da suka yi karatu sau tari sun fi taimakawa wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasashen su da kuma taimakawa waɗanda ke fama da talauci fiye da ƴan mata miliyan 62 a faɗin duniya ne ba su zuwa makaranta da wasu miliyoyi kuma ke ƙoƙarin ganin cewa ba su bar makarantar ba domin faɗaɗawa ƴaƴan mata damar ƙaro ilimi ƙasar Amurka ta ƙirƙiro da wani shiri mai suna Let Girls Learn wato a bar ƴaƴan mata su yi karatu wasu hukumomin gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu da suka haɗa da ma'aikatan harkokin wajen Amurka suna aiki tare don magance kalubalen da ke kawo wa ƴan mata cikas wajen kammala karatunsu a Pakistan ba karamin kalubale bane ga ƴa mace ta je makaranta ya Allah ko rashin kuɗi ko makarantar na nesa ko kuma wani kawai yana ganin cewa bai cancanta ta samu ilimi ba shi yasa Michelle Obama da Maryam Sharif ƴar shugaban kasar Pakistan suka kaddamar da shirin a bar ƴaƴa mata su yi karatu a watan Oktoba da ta gabata a kasar Pakistan Shirin zai samar da dalan Amurka 70,000 da zai taimaka wajen ilmantar da ƴan mata 200,000 ƴan shekaru 9 zuwa 19. Shugabar gudanarwa na hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka, Alphonsus Lenhard, yace idan mata suka samu ilimi, suna taimakawa iyalansu, al'umomi da ma ƙasa baki ɗaya. Amurka ashe take da cigaba da yin aiki tare da gwamnatin kasar Pakistan da kawayenta a duniya domin tabbatar da ganin cewa ƴaƴa mata sun samu ilimin da ya dace. sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin kasar ta Amurka.
Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amman a takeice.
To wata na'urar tauraron dan adam din sojin kasar Amurka ta gano wani tashin wato tururi da ya auku a daidai lokacin da jirgin saman Rasha ya fada yankin Sinai a ƙarshen makon da ya gabata a Masar. Sai dai kuma mi sun ce har yanzu ba za a ce ga takamaiman abin da ya haddasa hatsarin ba, yayin da ake kore yiwuwar cewa wani makami mai linzami ne ka kabo jirgin wanda ya dare a sama ya kuma kashe dukkanin fasinjoji sama da 200 dake cikin sa. Amma ƙwararru a Amurka sun gaya kafofin yaɗa labarai cewa tururin da aka gani ka iya nuni da cewa akwai wani mummunan abu da ya faru a cikin jirgin. Sun ƙara da cewa ta iya yiwuwa bom ne ya tashi, ko kuma injin ɗin jirgin ne ya kama da wuta, ko wuta ce ta tashi a cikin sa, ko kuma ma faɗuwar sassan jirgin ne ya sa wato aka samu wannan tururi.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Kafin in sallama da ku, ga saƙon fatan alheri ga kwamitin dattawan majami'ar Ikwa ta Wurno a jihar Bauchi da ke shirin gudanar da taron haɗin kai da kuma karrama wasu magabatan yankin daga ranar Asabar zuwa Lahadi, wato 7-8 ga wannan watan, daga ƙarfe 7:30 na safe a majami'ar Ikwa Wurno. Allah ya bada ikon zuwa ya kuma sa a yi cikin nasara a mu. Ga kuma saƙon ta'aziyya ga iyalin marigayi Mr. David Oyewumi, wanda za a yi jana'irinsa ranar Juma'a a garin Ikurun a jihar Osun. Allah ya ji ɗansa. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni, da Julie Destination wacce ta haɗa mana sautin da injiniyarmu Nashwan Kale, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, huta lafiya, sai kuma gobe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.